ya faru tsakanin wayancan manyan sahabbai ba ka nan abin ya faru kuma ba zai zama ibada ba tuna wannan abin ko tare da bangare daga cikin bangarorin guda biyu kamar yanda faruwar wannan yaki wasu sun zabe wasu sun halaka domin a ƙarƙashin haka wasu suna zagin sayyidina Ali radiyallahu an wasu kuma suna zagin sayyidina Muawiya da Nana Aisha da Az-Zubair bin Talha to kaga babu babban hadari sama da jarabawa da ibtila'i masifar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wace irin hujja da dalili mutum ya rika ba a tambaye ku game da abin da suka aikata ba sai dai a tambaye ku abin da kun ga aikata kamar yadda za a tambaye su abin da suka aikata to kuma za a tambaye game da abin da kun da al-ansar waɗanda suka karfafi guyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya suka yi jihadi tare da shi suka bayar da dukiyoyinsu suka ba da rayukansu suka haƙura suka bar gidajensu da garuruwansu da ƙafashensu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne waɗannan bayin Allah wajibi ne kowane musulmi ya san waɗannan bayin Allah suna da falala irin falalar da babu mai irin ta in ba su ba domin su ne mafi alherin karnuka da aka samu a doron ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kan yabar duniya ya ba da wannan shaidar a kansu ya ce mafi alherin karni da aka taɓa yi a doron ƙasa su ne karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karnin manzon Allah ko dole sahabbai suna ciki sannan waɗanda ke biye da su sannan waɗanda ke bin bayansu da haka mafi alherin wannan karnuka gaba ɗaya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsayuwar daka da suka yi wajen rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakonsa da yaɗa sunnarsa da isar da abinda ya zo da shi ga waɗanda suka biyo baya wannan yasa suka tattare falala mai tarin yawa irin falalar da babu wanda zai iya kafada da su a kanta da haka ne Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah ta'ala ya yarda da su kamar yanda ya ambaci haka a wurare da dama cikin alqur'ani mun karanta wasu daga cikin ayoyi irin laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh qala laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar har zuwa karshe Allah ya karbi tuban annabi da tsananin yakin Tabuka sannan mun karanta fadin Allah ta'ala was-sabiqun al-awwalin min al-muhajirin wal ansar har zuwa karshe irin su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara irin wannan aya mai girma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin su wa ma ata kuma wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fa ma awjabtu hazu wa kadan Allah ta'ala wan nabiyya ja'u min ba'd rasulana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wadannan ayoyin duk in ka bibiye su ka karanta tarihi wato ka karanta tarihin tafsirai da malamai na sunna suka yi akan fasara wadannan ayoyi to zaka gane kima da martaba da darajar waɗannan manyan gwarzayen bayin Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadha mawqifu al-muslimina fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ash-shaykh fawzani fawzani kita wannan ita ce matsayar musulmi a duk inda yake a duniya gabas da yamma kudu da arewa in dai musulmin kirki ne musulmin arziki ne wannan ita ce matsayarsa ne sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahum yaquluna duk musulmin kirki abinda suke faɗa game da sahabbai rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai mana gafara ka gafarta wa ɗan uwanmu da suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kar ka sanya kullata da kyama da kiyayya a cikin zukatanmu ya Allah muna roƙonka kar ka fitine mu kar ka jarabce mu kar ka jefa mu cikin bala'in kullata da kin wa'anda suka riga mu imani amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangiji kai ne tausayi ne, Allah ka tausaya mana karka jefa mu cikin masu zagi da la'anta da yin batanci akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Rahim, ya Allah kai ne jin kai ne, Allah ka ji kanmu, ka tausaya mana kar mu zamto masu wani kulli da jin haushin wani cikin waɗanda suka gabace mu a imani su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk musulmin kirki abin da yake faɗa kenan, duk sanda ya ambaci sunansu yana ɗaukar su a matsayin wasu kirkakan mutane, wasu mutane na daban, wasu mutane masu falala da sun ƙarasa a ba a cin musu ba, bal ma yana bin su da radiyallahu anhum. Wal ghillu huwa al bughd, Allah ta'ala yake cewa wala taj'al fi qulubina ghillan, kalmar al ghillu huwa al bughd ita ce kullata da kiyayya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wa fi sunnati ahadithin kathira, a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai masu dindin yawa waɗanda suka zo da bayanin falala da martaba da darajar waɗannan sahabbai. Minha, na daga cikin hadisan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, kar ku faɗi mummunar kalma game da wani sahabi cikin sahabbaina, kar ku saki baki game da wani sahabi cikin sahabbaina, fa wallazi nafsi biyadi, manzon Allah ya rantsuwa ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa, law anna ahadakum, da a ce ɗaya daga cikin ku anfaqa mithla dhahabin mithla uhudin dhahaban, da zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare, ma balaga mudda ahadin, da zai kai mudin ɗaya daga cikin su ba, wala nasifa, manzo Allah ce wallahi ko rabin sama. A ce Allah ta'ala ya baka tarin dukiya mai yawan da ta kai girman dutsen uhudu, kuma zinare ne, kuma ka ciyar da shi, ba za ka kai tafi ɗaya da sahabin annabi ya bayar na gero ko shinkafa ko alkama ko dawa ko ainihin wato masara ko kuma abin da ya shafi dabino ba. Law tasaddaqa wahidun min almutaakhirin, inda ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga ƙarshe bayan sahabbai, inda ɗaya daga cikin su zai ainihin wato min gairi sahaba wanda baya cikin sahabbai, walau kana min tabi'in, ko da tabi'ai ne fa, ba kuma magana kai na ƙarshen zamani ba, ba kai ake magana ba, inda irin su Waisul Qarni, irin su Sa'id bin al-Musayyib, irin su Mujahid bin Jabar, irin su Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, irin su Alqama, manyan almajiran sahabbai ake magana fa, in ire-iren su masu tsarki da imani wanda ba su yi nisa ba da zamanin annabta, ba su yi nisa ba da wahayin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, bal ma sun karɓi karatu na wannan addini kai tsaye daga almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabaka ɗaya ce sahabbai, to ko su inda ɗaya daga cikin su zai mallaki dutsen Uhudu na zinare ya ciyar da shi, manzon Allah ya ce ba zai kai tafin hannu ko mudin ɗaya daga cikin sahabbai ya bayar ba ko rabi. Inda irin su Imamu Abu Hanifa, irin su Imamu Malik, irin su Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad bin Hanbal, waɗannan tsarkakan bayan Allah, inda za su mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinare su ciyar da shi fi sabilillah, ba su kai abin da sahabi ya bayar ba tafi guda ko rabi. Inda su Imamu Bukhari, Imamu Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i da imam da manyan malaman hadisin nan duk da kake jin sunayensu, inda za su mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinare su ciyar da shi fi sabilillah, manzo Allah ce a gaya musu su yi hakuri, ba za su kai tafi ɗaya da sahabi ya bayar na gero ko na dawa ko na dabino ba, kai ko rabi, ba magana kai da ka zo a karnin 2021, ba magana ka yake ba, ana magana waɗancan waɗanda akwai sauran nagarta, akwai sauran imani da tarbiya, suna kurkusa da zamanin annabta, ko su an ce in sun ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare ba za su kai abinda sahabi ya bayar mudu ba ko rabi, to ina ga kai da tsakaninka da su sahabban ma ba annabi ba an kai ne shekara 1000 ko fin shekara 1000 ma, domin hijirar annabi tana da shekara 1445 kai ko ɗan kan ma baka dauka ba amma kana ganin wani sahabi ba shi da kirki ɗan kan 45 din ma wani bai dauka yana haƙiƙi cewa za a ga ku gan shi shekarun gaba ɗaya bai dauki ɗan 45 na saman ba amma za ka je yana cewa Muawiya bai kyauta ba wani Abu Huraira maƙaryaci ne na Aisha kaza ce wani yana faɗa kalmomi na ƙazanta game da waɗannan bayin Allah to ka duba ina ga kuma mu yanzu sai dai a ambaci wani abu ba dutsen Uhudu ba ke ko kuma a ninka dutsen Uhudu kamar sau 100 a ce inda za ka mallaki kamar dutsen Uhudu sau 100 kuma ka ciyar da shi fi sabilillah ba za ka kai mudun da sahabi ya bayar ba in dai har wa'ancan bayan Allah da suka biyo bayan sahabai ko su ba su kai hular sahabi ba ba su kai darajar sahabi da martabar sahabi ba dan ka gane al'amarin ba ƙarami ba ne saboda taɓa wa'annan sahabban fa wallahi al'azim ina yawan jaddadawa wallahi ne shi addinin nan domin da an zazzage su Allah ba ka da wata hanya ta karɓar addini babu komawa za mu yi kamar yadda bayan da ya rikirkice ya cakuɗe an rasa gane na gaskiya shirita da shirme da sai zuciya duk ya shiga cikinsa New Testament, Old Testament da yanzu Ƙur'anin da ke hannunka ya hargitse abinda ya hana shi hargitsewa channel ɗin da ya zo ɗin ne har yanzu an ana nan ana kare shi kuma daga cikin kariyar shi ne irin wannan karatun domin kana turushe sahabban nan ka ce Abu Huraira ya rubuci hadisai bin 2000 da wani abu ka ce a ajiye shi Sa'id bin Abdul Abu Sa'id al-Khudri ka ce a ajiye shi wani ka ce Nana Aisha ita ma ta rubuci hadisai duk ka ce a watsar da hadisan su Qur'anin da kake takama da shi su suka rawaito shi kamar yadda suka rawaito shi haka suka rawaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ka ce ba su da kirki duk ka ce sun yarda duk ka ce ba su da nagarta to in an ajiye su ina wato addini zai koma canki-canki kenan to babban bakin ciki da takaicin makiya wannan addinin shine musulmi ya ci gaba da ganin daraja da martaba sahabbai wannan shine babban bakin ciki da tashin hankalin makiya addini ambaci sahabi ka ce radiyallahu anhu wannan yana bukantawa makiya wannan addini sai suke ka yadda kai ma kamar yadda suka lalace wadulau takburuna kama kafaru watakunu sawa'a so suke yadda suka zama sai kafirce kuma ku kafirta ku zama daidai yanzu da na ba ta an gane da aka waɗannan sahabbai lallai bayin Allah ne na kwarai law tasaddaqa ahadun min almutaakhirin ghayra sahaba walau kana min altabi'in bimithli aw adl jabal uhud min aldhahab alkhalis liwajhillah inda wanda ba sahabi ba tun daga kan tabi'ai a ce wani ya ciyar da misali ko daidai da dutsen Uhud na zinare ba ake wa magana ba tarin dutsen Uhud na ƙasa ba misalin da na bayar ko kwanan bayan shi ne kamar dan kwakwalwar ka tafi saurin hararo abin a ce dutsen dala da goron dutse a ce waɗannan duwatsun duk gabaɗayansu ba ƙasa ba ce curarriyar zinariya ce kuma a ce mallakar ka ce ƙaramin mai kuɗi ne kai dutsen dala da goron dutse a ce zinare ne gold ne a gurin a cura gabaɗaya ba ƙasa ba ce tarin yadda ka ga dala ɗin nan tarin yadda ka ga goron dutsen nan a ce duk zinare ne kuma a ce naka ne ka wayi gari ka rabar da shi fi sabilillah babu riya ba dan neman a sani dan Allah ka bayar dan neman yardar Allah Allah ta'ala ce yardar da wa'ancan suka samu ko rabin ta ba za ka samu ba domin tafi ɗaya da sahabi ya bayar ya fi wannan abin duk da kaciya lam yu'adil fil ajr ko na dabino aw nisful mud ko rabin mudu jabalun min adh-dhahabi min ghayri sahaba wai abinda ake so ka gane a dunkule dutse mai girma na zinare da aka rabar da shi ba daga sahabi ba la yu'adilu mudda minhum wai baya iya yin daidai yayi kafada da mudu ɗaya da sahabi ya bayar. Limaga me yasa wannan irin wawakekiyar tazara dake tsakanin sahabbai da wanda ba su ba? Li fadlihim radiyallahu anhum, saboda falalar waɗannan bayan Allah, Allah ya ƙara musu yarda. Darajarsu da falalarsu ta sa daga nan har a nada ƙasa babu wata sallah, ba wani azumi, ba wata ibada da wani sarkin ibada zai yi ya kamo sahabi, babu ita. Kamar yadda muka karanta satin da ya wuce, minti ɗaya da sahabi ya fi karayi duniya da abin da ke cikinta. Minti ɗaya tare da annabi kai sallallahu alaihi wasallam, a ce ka taɓa zama da annabi minti ɗaya, to ya fi ibada da za ka yi a tsawon rayuwarka. Wani cikin magabata mun karanta ko satin da ya wuce ya ce, a ce ka taɓa fita wajen da'awa ko ka taɓa zuwa jihadi tare da manzon Allah sau ɗaya, ya fi ibadar da za ka yi tsawon rayuwarka, ko da ka yi rayuwar da ta kai annabi Nuhu, tsawon rayuwar shekarun annabi Nuhu alaihi salam. A mawqifin muslim, da haka za ka ga matsayar musulmi ne sahabatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in tara mu mutunta su shine kawai. Duk musulmi ya kirki matsayarsa game da sahabbai shine mutunta su. Wa tarabbi anhum, in an ambaci sunan sai ce radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Wa likati da'u, bijin da yin koyi da su. Wa tiba'uhum, da bin su. Wa difa'u an a'radihim, da kare mutuncinsu. Hada huwa mawqifu al-muslim, wannan duk musulmi ne kirki, wannan ita ce matsayarsa. Da ya ji an ambaci sahabi yana jin an ambaci wani mutum mai daraja mai kima, an ambaci wani wali da babu wali sama da shi, yana cewa radiyallahu anhu, yana son yayi koyi da rayuwar sahabbai, yana bin su, kuma yana kare mutuncinsu. Wannan ita ce matsayar musulmi ne sahabatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wahubbuhum, ka san wani abin mamaki? Kaunar sahabban manzon Allah, manzon Allah ba zai taɓa yarda da soyayyar da kake masa ba kana zagin sahabbai, ba zai yi ba. Bal ma yana daga alamar kana kaunar manzon Allah ga kana son sahabban nan. Faman kana yuhibbu rasulullah, duk wanda da gaske yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, falyuhibba ashabahu, ya so abokan nan nasa, ya so sahabbansa. Wa man kana yubghidu sahaba, wanda kaga yana kin sahabbai, fa huwa yubghidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa yubghidu rasulullah, yana kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kawai abin da ya masa girma ya ce yana kin manzon Allah, ya san ko mahaukacin da ke cikin turu kila ba zai yadda ba. To shi yasa sai ya fake yake rara gefen farko, sai ya fara bin ɗayan sahabban wanda ba sanannu ba, ko kuma wanda ya taɓa su ba kowa ne zai ji a jikinsa ba, a hankali ya kuma ya gangaro manya-manyan, ba zai iya kaiwa ga duk kuma ya maka bayanin cewa ai duk wannan abin yana yin sa ne don ya kare manzon Allah. Nan ko manzon Allah shi ne target ɗinsa, shi ke so ya zagi, manzon Allah ke so ya zagi ya zaga. To shi ne sai kawai ya fake ya rafa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka alamar ƙiyayyakin manzon Allah nan ne, ƙiyayya ta kai ƙiyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyar mutumin da yake ganin dokin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, man ahabbahum fabi hubbi ahabbahum, duk wanda yake kaunar sahabbai, kaunar da yake min ne yasa ita ce ta jawo kaunarsu. Ma'ana fa man ahabbahum, duk wanda yake kaunarsu, fa bi hubbi, ta dalilin san da yake yi min ne ahabbahum, su ma yake san su. To kenan wanda yake kin su, wa yake ki? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ki. Wannan hadisin da'ifi ne, ibnu ma ibnu imam at-tirmidhi ya fitar da shi a hadisi na 3862, imam ahmad a cikin musnad mujallad na 4 shafi na 87, hadisin abdullah ibn mughaffal wa da'afahu ash-shaykh al-albani fi da'if al-jami. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rawaita wannan hadisin a cikin da'if al-jami, hadisi na 1160. وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أما جم وأنا كبش فتى مالي أما جم مسألة أبن الشيخ Imam al-Bardahari yayi ishara zuwa gare ta min adamul khawd fi ma jarabaina sahaba shine na rashin tsoma baki game da abin da ya faru tsakanin sahabbai ba ruwanka wannan shine kamar taken wannan gaban waccan an yi maka wato ka bar shimfida ne dan ka ƙara ganewa ya sahabbai ya sahabbai ka ƙara makalkale su to sai kuma aka dawo maka kan wannan darasin cewa abin da ya faru tsakanin sahabban nan na rigingimo ba ruwanka an gane ko kar ka sa baki game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai fa afradu sahabati domin daidaikun sahabbai ka gairihin min albashari kamar wasu su ne daga cikin mutane ya kuɗi wanda suna iya yin kuskure sahabi shi a karan kansa mutum ne zai iya daidai zai iya kuskure in suka haɗu gaba ɗaya su suka yi nan to babu kuskure a cikin inda suka nufa an gane wannan idan sahabbai suka dunkule guri guda suka nausa to inda suka nausa kai ma nausa nan ne inda nan ne daidai din amma idan wani cikin sahabbai ya ce abu nan to wani zai iya ce a'a ina ganin abu nan a daidaikunsu suna iya daidai suna iya kuskure kar ka ji ana ta ambatan kirkinsu da nagartarsu ka ɗauka mu a aƙidar mu mai da su kamar annabi ba sa kuskure a'a suna iya yin kuskure a ɗaiɗaikunsu suna iya yin kuskure lakin sai dai ko ka ga sahabi ya yi kuskure kanat niyyatuhum khalisa wallahi niyyarsu tsarkakakkiya ce ko da ka ga sahabi ya yi kuskure niyyarsu tsarkakakkiya ce ba da dangane ya yi kuskure ba wa maqasiduhum tayyiba manufarsu tsaftatacciya ce wa ahdafuhum hamida hadafinsu abin godiya ne la yashukku fi hadha man fi qalbihi dharratun min iman duk wanda akwai imani bai da kwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai kokonto ba akan haka duk wanda akwai imani komai kankantarsa a cikin zuciyarsa ba zai yi kokonto ba akan cewa sahabbai suna da kyakkyawan kuduri suna da kyakkyawan niyya manufarsu tsarkakakkiya ce hadafinsu abin godiya ne abin yabo ne sannan in sun yi kuskure ba da niyya suka yi wannan babu wani musulmi ne kirki da zai zama yana da shakku game da wannan magana wala yattahimu ahadan minhum dan haka ba da ka samu musulmi yana tuhumar wani daga cikin sahabbai ba lakin lamma jarat alfitna sai dai lokacin da fitina ta gudana rigingime da fadace fadace suka faru wal fitnatu laysa li ahadin fiha hila ita kuma fitina babu wanda yake da dabarar kewaye mata in dai fitina ce ina fata an gane in dai fitina ce to kar ka dauka kana da wani waye ko dabarar da zaka iya kewaye mata dan duk wanda in ta zo ta fado to duk wanda ba ka tsammani zai iya fadawa cikin ta kar mutum ya dauka yana da wani waye da in aka shiga cikin hargitsi da fitina mutum yana da wata dabara da zai iya fita nas'alullaha al'afiya min alfitan muna roƙon Allah ta'ala ya ainihi wato yi mana afwa ya ba mu lafiya daga fitina Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya shi sa kullum ake son kai wannan addu'a Allah ya ba mu lafiya ya kuma ba mu zama lafiya domin fitina da kake kallanta wallahi ka ji tsoron fitina waɗanda suka fi ka ƙarfin imani suka fi ka tsarki suka fi ka aƙida suka fi ka jimiri suka fi ka jarunta da fitina ta shiga cikinsu za ka ji abin da ya faru sahabbai nawa ne a cikin fitinan nan suka mutu aka karkashe su to duka dauka cewa kamar kana da wani imani da ka shirya kowace irin fitina ta taho a'a ka roki Allah lafiya da zama lafiya an gane ko yawa Allah ta'ala ya tsare mu daga fitina bi ahadihim a zamanin sahabbai bi sababin khabithi al-yahudi Abdullah ibn Saba ta dalilin wani kazamin da yahudi da ake kira Abdullah ibn Saba wannan fitinar duk da ta faru kashe sayyidina Usman yaki tsakanin sayyidina Ali da Nana Aisha da Zubair da Talha yaki tsakanin sayyidina Ali da Muawiya duk wannan da yahudan Abdullah ibn Saba shine tushen matsala shi za a gaya maka roƙi Allah ya tsare ka daga fitina kaga baya ma cikin musulunci ya shigo da niyyar wato da zimmar ya musulunta a zahiri ashe dama ya samu da ya shigo cikin musulmi ya haddasa wannan irin bala'i da fitina da ta sanadiyar rasuwar da dama cikin sahabbai Abdullahi ibn Saba azharul islam domin ya zo ya bayyana da musulunci ya nuna ya musulunta thumma jaa sannan daga baya daga bisani sai ya zo waja'ala yad'alu fi khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uthman radiyallahu an sai ya shiga suka game da gwamnatin khalifan manzon Allah Usman bin Affan a wannan gwamnatin ba a wadda ta gabace ta kaza kaza ka irin wannan suka ne yayin da sukar gwamnatin sayyidina Uthman radiyallahu an yad'alu fi yana sukar shi kansa sayyidina Uthman wa yajma'u alayhi al-gawga min an-nas sannan gama garin mutane jahilai sai suka bi shi shine al-gawga al-gawga min an-nas ko da shi irin wannan hayaniya ta ya ga gawga ake bi ba wanda bai aje ne bai ba wani ajiya ba ba manufa a rayuwa bai ma san me yasa wannan din a ina aka da me aka jagorance su ina za a bai sani ba kawai an yi ihu shi ma ya shigo kawai wani ma ana ta iya yin kace wai ina za a bai ce to mu ma kawai na ga an tawo ne wani biyo su kawai gauga ake da an tawo da hayaniya ya ga kawai wannan hayaniya ta burge shi kawai shi ma ya shiga da an tawo da wani abokin sa yana cikin kuma kawai ya bushe ina za sai an yi nisa ma daga tambaya ne kawai ina za ku je shi ma abokin sa to ni ma kawai gani na yanci amma nan haka au gauga ake Allah ya kiyaye da haka wannan Abdullahi ibn Saba tunda ya zo da wani sabon salo ko mutane suna son new style yanzu kafin shi ba a samu ne mai sukar gwamnati ba mai sukar khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ah sai da Abdullahi ibn Saba ya zo yana zuwa bayan ya musulunta kuma sai zai dinga jeho wannan ya shigo yin gaskiya wannan gwamnatin ba adalci wannan gwamnatin ana almubazzaranci zaranci da kudin talaka wannan gwamnatin kuma gwamnati ce ta yan uwa gwamnati ce ta abokai gwamnati ce ta kaza ne ta kawo wannan soke-soken tun ba ka ji haka ne har ka gamsu tun wani ba ya jin haka ne har ya gamsu tun su wani ba sa ganin gaskiya ne har zuma su yadda gaskiya ne algaiga kankace ne sai ga waɗanda ba su da manufa a cikin rayuwa sun taru wajen Abdullahi ibn Saba ana ganin wannan shine na Allah shine mai fadar gaskiya duk sauran ba gaskiya suke fada ba mahaimta ne ba malaman Allah da annabi bane kaza 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 ga wannan shine zai fitar da mu daga halin da muke ciki shine ya tsage gaskiya sai ga yara samari da mata da waɗanda suke marasa kan gado sai a bi shi walladina yubuna sharra waɗanda suna son sharri akwai wanda su a cikin sharri suke cin abinci in ana zaune lafiya su kuma su tagumi ba abinci dan haka su shiga ana cikin tashin hankali to a lokacin su kuma suke cin abinci walladina yuhibbuna sharra waɗanda suke son sharri wa yuhibbuna al-fawda suke son rashin tsari akwai wanda ba sa son mutane su dinga tafiya kan doka da oda suna son a ga mutane gaba ɗaya an hargitse an rasa gane kan mutane yawa su a haka suke cin abinci a haka za su dinga sayar da makamai a haka za su yanzu wannan kidnapping din da ake yi da bandit din nan ai akwai wanda da wannan suke rayuwa ba su taɓa samun kuɗi ba sai da wannan fitinanniyar aƙi wato fikira ɗin ta shigo su suke kai musu makamai ko suke supply abinci gare su ko suke sayar musu da kaza ko suke musu kaza ko suke musu kaza to haka ce an kawo ƙarshen bandit su shigo ne ne ci haka ce an kawo ƙarshen fitina iri kaza to shi kuma ne mai zai rayu da shi akwai mutanen da su a fitina suke rayuwa in ana fitina to su kuma kakasu ta yanke saka ina fata an gane ko kasashen da suka wannan din ai suna son wannan su hada ku rigowa su dinga sayan muku da makami ku je ku kashe kanku kun ba su kudi na sayan makami ku je ku ƙara ta ku kashe kanku da kanku da aka sai su jona rigima su jefa muku wuta tsakanin ku wuta ta kama sai su ja wani bangare daga cikin ku sai su dinga sayan musu da makami kikeno to dan haka akwai mutanen da su irin wannan yanayin yayi musu daidai fitina da tana cikin jinin jikin su wala ya khalu zamanin min amsali haula babu zamanin da ba irin waɗannan babu wani zamani da babu irin waɗannan in har zamanin sahabbai an samu irin wannan to ba wani zamani da zai iya tsarkaka saboda tsarkin zamanin a ce zamanin ba irin waɗannan babu shi kowane irin zamani ya gani ya zo akwai irin fitinar zamanin kuma akwai fitinar min da suke fitinar jama'a a irin wannan zamanin wannasu law wajadu man yaquduhum ila shar za a ga mutane inda za su samu wanda zai jagorance su zuwa ga yin sharri lajtama'u alayhi da sun yi cincirin da sun tara a wajen sa illa man rahimallahu sai wanda Allah ya masa rahama ina tabbatar maka wallahi inda za a samu wani wanda zai jagorance su mutane yace a je a yi farna a guri kaza za a ga irin wanda za a tari dan a je a wannan bannan li'annahum yuhibbuna al-ghawza domin mutane akwai mutanen da suna son hayaniya gauga suna son rashin tsari suna son hayaniya wa shagar suna son tarzoma da zanga-zanga ko mutanen da wannan yana kayatar da su ba ga da an fito tarzoma da hayaniya sai wasu su fafa babbugi shagunan mutane su dinga ibar kuɗi kayan mutane su ce ganima ba akwai wanda dama wannan suke so to in ana zaune lafiya wannan ya buɗe shagon sa yana kasuwanci wannan yana harkokin sa jama'a suna zaune lafiya waye ne ko fada shagon kai kwashe ma kaya amma sai aka samu wani ya jawo wata gayya ya ce za a yi zanga-zanga ko za a yi tarzoma sai ga jama'a da yawa ko wanda dama ta irin wannan suke tani da kawai ana cikin tafiya sai ga wasu sun zage kawai sun fada wani guri kawai suna ta ɗiban kayan jama'a ko inda haka suke da haka akwai mutanen da suna son ashagab ashagab shine tarzoma ko wanda suna son tarzoma wata shuisha da hargowa yawa kuma ka zo ana ta yi wa ba ma yi kaza yawa to za ga yanzu sai ga ana ta barkowa daga cikin lunguna ana ta ganin wannan tafiyar da ita yi ce sai ta shiga wa yuhibbuna al-kalam fi wulati al-umur akwai mutanen da suna son su ji ana la'anta shugabanni yawa yawa su ji ana ta tsine shugabanni ana ta shugabanni kaza ana ta cewa wato yuhibbuna al-kalam suna son su ji ana magana fi wulati al-umur game da shugabanni yanzu suka samu wanda ya fito yana kalubalantar shugabanni yana kalubalantar gwamnati to za ka ga ana ganin ayyan nan jarumi sai tara mutane yanzu wa yuhibbuna ifsad al-amr suna son lalacewar al'amari kuma Allah za ka ga ne akwai wanda wallahi kasar nan tun jiya rusu kuma sun tashi daga aiki ba ka ba sa bacci fikira su 24 hours aiki take dan abubuwan da kake gani a tabarbaran nan kai jawo har ka hotel din sarki in ta gyaru wani ya tashi daga aiki harkar abin da ya shafi tsaro haka harkar kowace irin harka akwai mutanen da bai wannan tabarbarewa su kuma suke arziki suna samun kuɗi suna samun damammaki to in aka ce babu hakan to su kuma kamar ainihin al'amarin su ya abu wato wannan kamar yadda malam yake faɗa kowane zamani akwai irin tasa fitina babu wani zamani in dai har wancan zamanin da sabai ka duba Abdullahi bin Saba plan ne target ne kawai ya shigo dan ya musulunta amma dan ya haifar da wannan mummunan barnar kuma ya nasara ballan ta zamanin ka da ba zamanin annabawa ba zamanin sahabbai ba zamanin wasu tabi'ai ba 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 ta gani to akwai mutanen da zaka ga haka su suke yuhibbuna ifsad al-amr suna son al'amura su tabarbare wa tafriqil kalima suna son rabuwar kai dan kan mutane yana halatta su kuma akwai matsala da aka akwai mutanen da suna son ainihin wato kan mutane ya rarrabu yayin kana so ka jagoranci mutane ya rabu kansu yaje da hada fil nas ana samun irin wannan a cikin mutane fa idza wajadu man yad'u ila hada dan haka mutane da sun samu wanda zai kirawo su zuwa irin wannan hayaniyar irin wannan rashin tsari irin wannan rashin dokar irin wannan ta'adil da barna inji tamayi alayhi sai su cincirin do a wajen sa haji tama ala hadal khabiz bisa irin wannan ka'ida ta al'umma da yanda al'amura suke tafiya a duniya to akan wannan ne haji tama ala hadal khabiz man ijtama duk wanda ya taru a wajen Abdullahi bin Saba wannan shine dalilin da yasa ya taru yana ganin Abdullahi bin Saba ya zo da wani tunani ya zo da kaza kuma zai tada hargitsi zai tada tarzoma da haka mutane wasu za su samu damammaki wasu da suke ganin suna cikin matsi ko takura za su fita daga ciki wasu da suke ganin saboda doka da koda ba dama ka farma dukiyar mutane ko ka farma rayukan mutane to yanzu ga wani ya zo da wata hayaniya in aka shiga mabarnata za su iya a wannan karkashin wannan ne su je su barna su ko da wata tafiya irin wannan ko ta tarjuma ko ta zanga-zanga ko da manufar da kyau ce ba sai an samu wanda za ka sun shigo cikin rigar wannan ainihin wato zanga-zangar kuma su yi abin da ba shi ba ne manufar ƙila ma zanga-zanga. Wannan duk za ka samu irin wannan. Wakana al-Muslimin ummatan wahida. A wannan lokacin fa al'ummar musulmi al'umma ce guda ɗaya, babu rabo kai. Ta haka khalifatul wahida suna ƙarƙashin khalifa guda ɗaya, huwa Uthman radiyallahu anhu, shine Sayyidina Uthman. Thalithul khulafa'i ar-rashidin, wanda shine na uku cikin jerin khalifofi shiryayyu. Wa amirul mu'minin, kuma shugaban mu'minai. Wa thalithul khulafa'i ar-rashidin, na uku khalifofi shiryayyu. فلما قتل عثمان من صلفه فأثرهم ثالث الخلفاء الراشدين فأثر فيهم هذا الخبيث ومن كذاب متل عبد الله بن سبا سي تاسيري وجماعة دسكي بيدش سيدو باسا جنبا جنبا قوة سي تاسا با من ايه تاكا مسو بركي سيشي ايه چه سي 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 داك سي تاسيري اچكنسو وانتها الامر kai al'amarin ya kazanta har sai da al'amarin ya kai bi katil Uthman radiyallahu anhu, sai da al'amarin ya kai ga kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, khalifan manzon Allah, sirkin manzon Allah, wa amirul mu'minin, sarkin mu'minai, wa thalithul khulafa'ir rashidin, na ukun khalifofi shiryayyu. Amma fitina sai da ta kai ga an kashe sayyidina Uthman, shi sai aka ce ma ba a san fitina. فلما قتلوا عثمان يا يوم سيكش سيدنا عثمان اندلعت الفتنة سيوتر فتنة تتاش بين المسلمين سكان المسلمين سيوتر فتنة كش سيدنا عثمان سيوتر فتنة تتاش سكان المسلمين وغار المسلمون لقتل عثمان مسلمين سيكبرين كي وجولن سهاري لقتل عثمان saboda kashe sayyidina Uthman min bainihim a tsakankane su. Wannan suna ganin da goyon bayan su wani, sai a ji afkahun su ma su afko, aka dinga samun al'amari ya rikice kashe sayyidina Uthman, sai ga musulmi suna kai wa junan su hari. Wa aradu al-intiqam, wani bangaren na musulmi suna son su dauki fansa min man qatalahu, daga waɗanda suka kashe sayyidina Uthman. Fatakawwana min dhalika waqa'atul jamal, wannan ne ya haifar da yakin jamal bayin sahaba, tsakanin sahabbai, alladhina yuriduna al-qisasa min qatlati Uthman, wanda suke san ayi qisasi a kamo wanda suka kashe sayyidina Uthman, su ma azartar musu da hukuncin kisa, ayi musu qisasi. Wa kharaju min al-madinati, wannan ne yasa wannan tawaga da suke san su bijinin sayyidina Uthman suka fito daga garin Madina. Wa kanat al-bay'atu li amiril mu'minin Ali, lokacin kuma an riga an yi wa sayyidina Ali, amiril mu'minin Ali, an yi masa mubay'a, ya zama khalifa ibn Abi Talib ba'da Uthman radiyallahu anhum jami'a, bayan an kashe sayyidina Uthman sai kuma musulmi suka yi wa sayyidina Ali mubay'a, ya zama khalifa radiyallahu an. Da aka sai ga wata tawaga daga Madina sun fito zuwa za su dosu wajen sayyidina Ali don su nemi jinin sayyidina Uthman, cewa lalle a yi bincike, a sa kwamitin bincike su gano wanda suka kashe sayyidina Uthman, a gurfanar da su, su ma a yanke musu hukunci. Kanat al-bay'atu li Ali wa huwa rajul al-khulafa'ir rashidin, mubay'a ta riga ta wakana, an riga yi wa sayyidina Ali mubay'a a matsayinsa na hudu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayye. Fadala mu'min Ali, da aka wacce tawaga da suka wuce daga Madina sai suka nemi sayyidina Ali, an ya katassa min haula, lalle yayi bincike ya fito da waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, ayi musu kisasi. Wa tafawada haula as-sahaba, waɗannan sahabbai da suka taho daga Madina sai suka fara tattaunawa, alladhina kharaju min al-Madinati, wanda suka fito daga Madina sai suka zo suna tattaunawa. Wa ma'ahum ummul mu'minin Aisha, a tare da su akwai nana Aisha, ma Aliyin sai suka fito suna tattaunawa game da sayyidina Ali, cewa lalle suna ba da shawara tun da shi ne khalifa, shi ne shugaba, a yi saboda in aka bar abin haka to gobe waɗannan za su ji daɗi su kuma farma wani cikin manyan sahabban annabi ko cikin wani shugaba, cikin shugabanni su kuma kashewa. Alalibu waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, a gurfanar da su a gaban shari'a, yanke musu hukunci. To wannan tawaga wanda sayyidina Aisha tana cikin su, su Talha da Zubair duk suna ciki, to sai suke tattaunawa da sayyidina Ali game da wannan matsala ala an yusallima haula alqatla akan lalle sayyidina Ali radiyallahu anhu ya miƙa waɗanda suka yi wannan kisa na gilla walakin Ali radiyallahu anhu lam yatafakkal min taslimihim sai dai sayyidina Ali radiyallahu anhu bai samu damar miƙa su ba me yasa li annahum tasallamu fi jayshi dan sai su dado sun shiga cikin rundunarsa sun suka da sun shine cire bina sayyidina Ali dan haka abu ne wanda yana buƙatar sai an natsu an yi abin nan sannan a iya sa kwamitin binciken da zai yi wannan aikin amma ba abu ne na gaggawa da aka shi sayyidina Ali sai yake gaya wannan sahabbai abin da muke nema haka ne amma ku dan bari a hankali za a yi wannan su kuma suna ganin a'a wannan abin da zafi zafi ya kamata a yi shi kar a yi a hankali maza maza a yi tunani a fito da saboda wasu su duk sun fantsama ma sun shigo cikin jama'ar sa su kar a zo a hukunta wanda bai cancanci hukunci ba waja'alu yu'minuna alfitna suka shiga wato tabbakawa da aiwatar da wata fitinar kuma kaga ga can sun kulle fitina sun kashe har fitina ta bayo zuwa ga kashe sayyidina Uthman yanzu kuma gashi sun biyo wannan tawaga da Nana Aisha da sauran sahabbai suka zo suka tattauna da sayyidina Ali dan a fito da mutanen nan a hukunta su to suna jin haka sai su kuma suka sake aiwatar da wata fitinar wa qad bata aliyyu wa ikhwanuhu domin sayyidina Ali ya kwana da shi da ɗan uwan nan nasa Talha wa Zubair wa Aisha ya kwana yana tattaunawa da Talha da Zubair da Nana Aisha wa man ja'a min al-Madinati da tawaggar da suka zo daga garin Madina mutasalihin suna neman maslaha tsakanin su dan a samu wata matsaya da zai gamsu da ita su ma su gamsu da ita Rasulullah yayin da waɗancan fitinannu mutanen Abdullahi bin Saba yayin da suka fahimci sulhu za a yi tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da waɗancan sahabbai wa kaffil qital da kuma dakatar da yaƙi hayyajul fitna ba sai suka sake tayar da wata fitina ba wata fitina suka tayar wa anharul harba kawai suka bayyana da yaƙi tanawashu sai suka harzuka wa sahu suka yi kururuwa firjej cikin rundunar da mutanen Madina suka taho da ita wa dalla sahaba sauran sahabbai sai suka yi zatan annal harba qamat yaƙi fa ya riga ya kankama ma'ana abinda suka zo da shi na a fito da waɗanda suka yi suka kashe sayyidina Usman a hukunta su sayyidina Ali bai yadda ba dan haka wannan kawai babu makawa sai an yaƙi kenan ana wannan tattaunawa su suna cikin ɗakin tattaunawa suna tattaunawa su kuma wannan sai suka fahimci to fa aka tattauna aka yi sulhu wannan suka koma Madina sayyidina Ali ya samu nutsuwa ya zauna to fa sai an zakule shi to su kuma an zakule su kashe su ya bushe sai sai ga to ai ba su ga ta zama ba ana wannan tattaunawa kai sai aka ji hayaniya da iyu da makamai sun farma rundunar waɗanda suka taho daga Madina su kuma wanda suka taho daga Madina sai suka dauka rundunar sayyidina Ali ne suka farma su da suka zo ana maslaha su ma sai yaki ya kaure fitina ka ji fitina ko shi sai aka ce ma ka ji tsoron fitina wannan kai sai yaki ya kaure aka rasa me ya faru akai ta kashe kashe akai ta zubar da jini tsakanin bangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu da bangaren su Az-Zubair Talha da Nana Aisha radiyallahu anhu fadaratul ma'araka fi waqi'at jamal dan haka gumurzu da yaki sai ya juya akan yakin jamal shi ake kira da waqi'atul jamal yakin jamal in kaga an ce yakin jamal saboda wannan yakin ne na Aisha ta taho akan raƙumi shi yasa ake kiran yakin jamal yaƙi yana da tsawo mun taɓa karanta shi a cikin karatu hikima min tarikh an bayin jago fitina fa kenan ba waye tushenta Abdullahi bin Saba shi sa ba a rena fitina shi sa gwamnati za ga in ta san da fitina ba a so gwamnati ta sake da fitina ko mai kankanta da ta lura amma za a kashe ta saboda in ta yawa ta fadi to kan a daki ne ta yi bar Abdullahi bin Saba shi gare ne ba ya zo wannan injiniyar wannan fitinar ya tara mutane har ya ziga su suka farma sayyidina Usman a kashe shi kuma an taho dan neman azaƙulo mutanen nan suka sake waƙuwa wa suka fada cikin rubutun sayyidina Ali suka sake fitowa a matsayin su magoyan bayan sayyidina Ali ne suka farma wannan rubutun su taho daga Madina dan neman ya za a yi suka farma su kai aka kama yaki min gairi qasdin min sahaba ba tare da niyya ba daga sahabbai sahabbai ba sun fito da niyyar a zo a yaki bane su sun fito da su faɗi matsayin su suwa matsayin su na wanda suke zaune a garin Madina suna bin jinin sayyidina Uthman daka lalle ana bawon sayyidina Ali shawara ya fito da waɗanda suka yi wannan ta'addanci da kisan gilla a hukunta su wa inna man ladhi azkaha hum ulaika waɗanda suka rura wannan wutar shine alladina alladhi azkaha waɗanda suka rura wannan wutar ba wasu bane hum ulaika sune waɗancan mutanen wanda suka kashe sayyidina Usman mutanen Abdullahi bin Saba alladina qatalu Usman wanda suka kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu وقتل من الصحابه من قتل في هذه الفتنه او ان فتنه فان كشه وان بدا كشه cikin sahabbai sahabbai da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe su a wannan yaki wanda ba gaira ba dalili wasu shashashu mutane marasa amfani su suka shigo suka haddasa fitina kuma aka kashe masu amfanin a ciki shine wannan yaki artar jamal da aka yi wantahat Allah ya kawo lafa wata talafa sai hakura ba sai hakura ba sun makama Muawiya bin Abi Sufyan sannan sai shi kuma Muawiya bin Abi Sufyan ya taso Tisham yana kasar Sham shi kuma labari ya kai kunnansa cewa fa ga irin kisan ta'addancin da aka yi wa sayyidina Uthman shi ma sai ya taso wa ma'ahu ahli Sham shi ma tare da jama'ar mutanen Sham ya dalibu na bi katilati Uthman lil qisas minhum shi ma ya taho da suna neman azaqilo a fito da waɗanda suka kashe sayyidina Usman dan ayi musu kisasi walakin al-fi'atu dhalla sai dai waccan batacciyar jama'ar ta Abdullahi bin Saba Amin al-Bakara anan ma sai sake yin wani makirci Amin al-Bakara suka sake yin makirci wal khida suka sake yaudara wa izka al-fitna suka sake rura wannan wutar fitina fadaran ma'arakatu sittin a ƙarƙashin wannan wutar fitina da suka rura aka kuma yi yaƙin sittin kaga an yi yaƙin jamal wuta ta lafa ba su haƙura ba suka sake hura wuta sai da aka yi yaƙin sittin baina Ali da Muawiya tsakanin sayyidina Ali da Muawiya wa sababuha sababin yaƙin sittin ha'ula'il biyat waɗannan halakakkun ne wabdullah da batattun ciki batattu su suka wani abin alladina yuqidun alfitna wanda su kullun burin su su kunna wutar fitina bainal muslimin da tsakanin musulmi aikin su kenan haka duk sanda suka samu dama za su jego wannan za su rura wannan wutar fitina din ina fata an gane sai rabin ci da in ci da ta wanta al'amru bi qatl ali radiyallahu anhu amma fa ka san dan ka san wannan fitinar wato wannan fitinar fa sai da ta kai ƙarshen shi kansa sayyidina Ali ita ne wannan fitinar da ta tafi da sayyidina Uthman to shi kansa ita ta tafi da sayyidina Ali domin shi din ne shi ne wantahal amru al-amru fa sai ne ya kai ya tike bi qatl Ali da kashe sayyidina Ali shi kansa radiyallahu anhu qatala bil khawarij domin khawarijawa ne suka kashe shi su ma alladina kharaju ala Uthman wa inda dai suka yi sayyidina Ali tawaye sayyidina Uthman kai tawaye fa alhaqu aliyan bihi wa qataluhu suka riskar da sayyidina Ali shi ma da shi ma sayyidina Ali suka yi masa haka fa wa qataluhu suka kashe shi laysa qasaduhu lil adl wal insab ba fa manufar su wai ai adalci ba a su ba adalci bane manufar su bal qasaduhu lil hiqd wato kullata ce a cikin nufin su kullata ce wal intiqam da kuma haushi kullata ce da haushi a cikin zuciyarsu wa aradu qatla muawiyata sun yi niyyar ma su kashe sayyidina muawiya wa amr bin al-as da amr bin al-as wa ali bin abi talib da amr da ali bin abi talib walakin allah najja muawiyata wa amr bin al-as sai dai allah ya kubutar da muawiya ya kubutar da amr bin al-as wa nafada qadaru allah fi ali radiyallahu anhu sai kaddarar Allah ta zartu akan sayyidina Ali radiyallahu anhu fastu shahida ya mutu shahada shi suka je domin Abdurrahman bin Muljim ya fito sayyidina Ali ya fito zai je masallaci sallar asuba shine ya sare sayyidina Ali da wani takobi mai guba mai dafi a jikin sa kuma haka suka tama shi zai zo ya kashe sayyidina Ali wani daga cikin su zai je ya kashe Muawiya wani daga cikin su zai kashe Amr ibn al-As to Allah ya kubutar da wadancan mutum biyu kaddarar Allah ta zartu akan sayyidina Ali radiyallahu anhu yayin shahada da aka fitina ba ta da gabi Allah ka tsare mu daga fitina insha Allah sai mu tsaya a nan saboda wannan lokaci abin da muka karanta ya zama bidiyon Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun kidan har sai Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am what daga al-buwayah